double, 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 double. Adi.
Women in the yard, Jesus.
Adi French.
Women in it.
Baby, now I'm missing key. Yo, shingam fustanki. Baby, now I'm missing key. Imazeki zu, now I'm missing key. Baby, now I'm missing key. Wallahi, now I'm missing key. Yo, shingam fustanki. Imazeki zu, now I'm missing key. Baby, now I'm missing key. Jia, ma, shena, nakali, picture key. Mantada ex sinki, show me your friends and credit make a few chanki. Kwa miki na burgeni, ada tu sanki. Dimaza kizo ngam fuskanki. Ishaki the fira and gistinki. 2 weeks banjiki ba, nada muso saibe mini ba. Jia da nakira, naji call waiting. Nakasa bachi, I'm not faking. Tambe baina, sonda nike miki ya afika ina. Mba kizo da uriba na kashe kaina. Kuma baki tabagani na sheba ya reina. Sako gareki. Yo, shengam fuskanki. Nae misinki. Imazeki zo, nae misinki. Baby, nae misinki. Wallahi, nae misinki. Baby, nae misinki. Imazeki zo, nae misinki.
She so akwai daddy. Zama da masoyi akwai daddy. She so akwai daddy. Zama da masoyi akwai daddy. She so akwai daddy. Zama da masoyi akwai daddy. She saw a way daddy, Zama da masoyi a way daddy. She saw a soka, she name an soya. Kanai, anai, she name an soya. The Kyonduma, Kimbani da yawan zuba. Kimbanzuma, so yeye kia za chesuma.
Last year, December, sanyi nankai na yakare. Nyuan soya ya duba kanda ya rameni. Haba ma baby, umale fine na mikiki ya femi. Da zuchi ya kamangwanda ne da na bude kiga sonde nike miki. Baby zoki bani zuchi ya kirika miki. I'm a sucker for your love. Kede kanki kiseni you are the one I adore. Yoche zaki zomu jemu china jiri ya jolo. Baby na juya na sharuwa na jishi furado mimu ya. Magimbia baby imaze kizomu na kirene misi ya.
Zamada masoyi, I'm ready. She's not a pain, Zamada masoyi, I'm ready.